Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'ada Nomad da Dalol har ma da Niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya, za ku ji shirin Karamin Sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Option kula da Ofishin Kwamishinan Kula da Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira gwamnatocin Sudan ta Kudu da na Kenya da su bayyana makomar wasu 'yan ƙasar Sudan ta Kudu su biyu da aka sace a Nairobi, ƙasar Kenya, a cikin watan jiya. Tunda da aka sace mutanen biyu 'yan ƙasar ta Sudan ta Kudu, waɗannan sanannu ne a fannin fafutuka da kare haƙƙin bil'adama, wato Dong Samuel Luwak, wanda aka ba shi mafaka a ƙasar Kenya, shi da Agre Idris Ezebon, shugaban ƙungiyar adawa ta SPLMM. Mutanen biyu suka bace bat kawo yanzu ba labarin su. Wata tawagar kwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sun imanin cewa waɗannan mutane akwai hannun jami'an tsaron ƙasashen biyu, wato Kenya da Sudan ta Kudu. Sai dai ministan yaɗa labarai na ƙasar ta Sudan ta Kudu, Michael Mukey, ya nisanta gwamnatin ƙasarsa da takarawa wajen bacewar waɗannan mutanen. Ya ce, oho, idan dai a Kenya suka bace ko kuma wani wuri mu ba mu sani ba. Abin da kawai na sani shine waɗannan mutane biyu da ake magana a kansu 'yan tawaye ne. Sai dai da wannan gidan rediyon ya tambayi ministan, ya sai ya ce, shin kun ji cewa mu ne muke kula da 'yan tawaye ne? Ai, ba mu yi gardaman cewa su ba 'yan ƙasar Sudan ba ne, amma abin da nake cewa waɗannan mutane 'yan tawaye ne faƙat. Ɗaya daga cikin ministocin ƙasar Sudan ta Kudu, wato ministan kwadago Gabriel Duab Lam, ya ajiye aiki tare da zargin gwamnatin shugaba Salwa Kiir da gazetin kare matsalolin ƙasar. A cikin wasiƙarsa na ajiye aiki wanda wannan gidan rediyo ya samu gani, Lam ya kasance cikin damuwa na ganin shugaba Salwa Kiir ya gaza samar da lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar da yaƙi ya daɗe ta. Lam ya ce ya bar gwamnatin ce domin ya koma cikin ƙungiyar adawar nan ta Sudan People Liberation Movement. Ƙungiyar da take tana biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar na farko, wato Riek Machar, wanda ya jima yana fafatawa da gwamnatin shugaba Sarai Michael Mukey, ya tabbatar da ajiye aikin Lam jim kaɗan bayan da majalisar zartarwar ƙasar ta kammala taronta. Mukey ya ce ba shakka ministan kwadagon ayyuka da cigaban jama'a na ƙasa Mr. Gabriel Duab Lam ya ajiye aiki, dama tun a cikin watan Disamba da ta gabata ne mataimakin ministan Lam Nasike Alang Lachul ya ajiye nasa aikin. Ministan na yaɗa labarai ya ce dama aikin ministan na kwadago ya tabbatar cewa an shawo kan matsalar ma'aikatan ƙasar. Mulke ya ce Lam shi ne ministan kwadago da ayyukan gwamnati, idan har ya ga akwai matsala ko gazawa a fannin ayyukan ƙasa, aikinsa ne ya gyara, ba ya koma gefe yana gunaguni ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce cikin mutane hudu da zai zaɓi ɗaya daga cikinsu domin maye gurbin mai ba ya shawara a harkokin tsaro, biyo bayan murabus inda General Michael Flynn ya yi a cikin wannan satin sakamakon matsin lamban da ya karo da shi. Sai dai kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka sa ran ya maye wannan gurbin, wato wani tsohon babban sojan Roma mai ritaya, ya nemi a cire sunansa a ranar Alhamis ɗin nan daga cikin jerin waɗanda za su karɓi wannan mukamin. Hakan ya tilasta wa shugaba Donald Trump faɗaɗa adadin mutanen da ya zana zai iya baiwa wannan mukamin. A cikin shafinsa na Twitter a jiya Juma'a, shugaba Trump ya ce, na jima da sanin General Kate Kellogg yana cikin sauran farko da za a iya baiwa wannan mukamin. Sai dai kuma bai ambaci sauran sunan mutanen uku ba, amma dai wata majiya daga fadar White House na cewa tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na Amurka, wato David Petraeus, na cikin jerin waɗannan mutane da ake tunanin naɗawa. Kellogg dai ɗan shekaru 72 da haihuwa ne, kuma janar na soja mai ritaya, wanda yanzu haka shi ne babban jami'in tsaro a fadar ta White House, kuma shi ne mai gurbin General Michael Flynn na wucin gadi wanda ya sauka a satin nan. Yanzu haka suna can yaruka shugaba Trump zuwa South Carolina da Florida a jiya Juma'a. Kafin zaben da ya kawo Trump kan karagar mulki, Kellogg ya yi wa shugaban Trump aiki a matsayin mai ba shawara akan harkokin ƙasashen waje. Navy Admiral Robert Howard, mai retire, wanda aka yi wa time mukamin kuma ya ce akai kasuwa a yammacin ranar Alhamis, ya shaida wa manema labarai dalilinsa na kin karban wannan mukami. Ya ce ya duba yadda zai iya daukar dawainiyar harkokin iyalinsa da wannan aikin da ke bukatar tsawon kowace rana kana bakin aiki. Sai dai kuma wasu kafofin yayin labarai sun ce sun jiwo daga wata majiya mai tushe cewa Howard ya ki karban mukamin ne domin zai yi wahala a bashi damar ya maye gurbin jami'an da ke ofishin waɗanda General Flynn ya zaɓa ko ya kawo domin su aiki. A cikin wannan satin ne dai General Michael Flynn ya sauka daga mukamin sa biyo bayan gutsutsuman da ta kunno kai game da tattaunawar sa da jakada kasar Rasha da ke na Amurka akan takunkumin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya saka wa kasar ta Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump a cikin sakonsa ta kafar sadarwa ta zamani ya maida martani ga masu kan gwamnatinsa. A shafinsa na Twitter ya ce gidajen yaɗa labarun nan na ƙarya ba ni ne ba ku so ba, a mutanen Amurka ne ba ku so. A cikin shafin ya ambato kafofin yaɗa labarai da suka hada da New York Times, CNN da NBC a matsayin makiyansa, sai kuma nan da nan aka share wannan sakon aka maye gurbinsa da wani sako mai kama da na farko. Kana aka ƙara sunayen wasu kafofin yaɗa labarai biyu, wato ABC da CBS. Wannan sa'in san da shugaba Trump yake da kafofin yaɗa labarai ta amfani da hanyar sadarwar zamani, wannan shine na baya-bayan nan da ya aike da shi jim kaɗan kafin ya haye jirgi akan hanyarsa ta zuwa South Carolina. Kana daga bisani ya wuce Florida inda zai hutun ƙarshen mako aka tafarin ginin nan nasa da ake kira Mar-a-Lago.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na ɗaya da na biyu da na uku za su yi mana magana akan nasarorin da aka samu wajen aiwatar da rigakafin cutar polio, wato cutar shan inna, domin kawar da cutar a Najeriya da jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan samar wa yara sama da miliyan 1,200,000 a jihar Bauchi maganin tsutsar ciki da sauran maganin cututtukan da ke addabar yara a cikin cikinsu. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da ƙaramar hukumar Jibiya a jihar Katsina ta yi ne wajen bullo da sabbin dabaru domin samar wa yara ingantaccen abinci mai gina jiki wajen ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar tamowa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta tsame jihar Neja a cikin jerin jihohi 18 da ke arewacin Najeriya waɗanda ke da yiwuwar ɓullar cutar shan inna, wato polio, Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoto.
Ma'aikatar Lafiyar Najeriya ta sanar da cire jihar Niger daga cikin jerin jihohi 18 da suke cikin hadarin yuwar bullar cutar shan inna a kasar. A wani taron manema labarai Amina, director a matakin farko na ma'aikatar Lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya Na Uzo, yace ya zama tilas su yi ma jama'a godiya akan gudunmuwar da suka bayar har jihar Niger ta samu wannan nasara.
Saboda abu ne kan da yake lallai goma mu mutane godiya, saboda abun ma da ya sa aka cire mu akan cikin jihohin nan 18 da yake risk din su aka ce na kama wannan cuta yana da yawa, saboda dema samun goyen baya da muka samu daga gurin jama'a. So ina so ina farin ciki da gaya muku cewa lallai mu taba makanmu jihar Niger, saboda yanzu an cire mu ga cikin wayannan jihohi 18 da yake su ne suke da high risk.
Duk da wannan nasara dai, Dr. Yahaya Na Uzo ya ce za su ci gaba da yin allurar rigakafin cutar ta shan inna kamar yadda yayi karin bayani.
Saboda shi wanga cutan, idan muka kwanta muka manta da kokarin da muke yi na hadin kai din nan, wani lokaci wayansu za su fito daga wani jiha wanda yake suna cikin wannan high risk, in sun zo kamar suna kan tafiya haka nan da nan, kaga sai abun kuma ya sake dawowa baya. So saboda ba mu son aje kafa daya gaba kafa biyu baya din nan, ba a son irin wannan. So za mu ci gaba da kokarin da muke yi, ko kuma jama'a muna neman ku ci gaba da ba mu wannan goyen bayan, saboda mu ci gaba da samun ci gaba kan mu samu kuma wani sabon polio a nan kasa.
Kagin da ake yanzu yau ne rana ta karshe, ba ku samu rahoton inda aka samu ta matsala ba, ko kuma inda suka ki yadda a mai yaran su?
To ni dai zan ce maka kan har yanzu, tunda yau shine rana na karshen da ake yi, ba wani samu matsalan cewa wayansu sun ki ba mu goyen bayan nan. Akwai dan wani dan kankanin anguwa da ake ana dan wani samun na security na dan fada da sauransu anan nan, bunda muka yi tunanin cewa ma'aikatan mu sai su dan ja baya, saboda akwai yan sanda da suke wurin da za su iya ce mana wurin ga ya kamata a shiga ko kuma ka a shiga. Mun yanayi na wurin sarkin power din nan, duk sauran dai ba mu samu wani dai matsala ba, kuma jama'a suna ba mu goyen baya sosai.
A halin yanzu dai an kammala zagayen farko a cikin wannan shekara ta 2017 na aikin bada rigakafin cutar ta polio a jihar Niger, inda aka samu nasarar digama yara 2,800,000 ruwan maganin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Jihar Jigawa ma na kokarin taka matakin da jihar Niger ta taka wajen kawar da cutar ta polio daga jihar tasu, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Har yanzu hukumomi a jihar Jigawa ba su yi kasa a gwiwa ba wurin gudanar da alluran rigakafin cutar shan inna wadda ake gudanarwa gida-gida. A wannan karan cikin shekarar ta 2017 sun yi zagayen farko na gudanar da alluran rigakafin. To ko yaya zagayen alluran rigakafin ya kasance?
A wannan karan, duk da shine na farko a wannan shekara ta 2017, jihar Jigawa dai mutane sun bada haɗin kai kwarai da gaske, duk da cewa akwai ƴan wurare kalilan wanda sun barbaza a cikin ita jihar, ake dan samun turjiya nan da can, amma cikin ikon Allah kafin mu gama ma zagayen an samu duka an shawo kan matsalolin. Saboda haka da sakamakon aikin gaba ɗaya ya fito, jihar Jigawa ta taka rawar gani, kuma kusan yara 1,700,000 aka yi wa wannan rigakafi.
Shawarwari kuke bi domin mutane su karbi wannan rigakafin, ko kuma kuna amfani da ƙarfin hukuma ne?
Muna amfani da mutanenmu wanda suke taimaka mana a aikin. Kin ga akwai ma'aikatan lafiya ƙauyuka da ƙananan hukumomi da kuma manyan mutane masu faɗa aji su taimaka su sasanta rashin karɓar ciwon nan sinadari na rigakafin shan inna. Idan abin ya gagara muna haɗuwa da limamai na juma'a ko kuma na kamsu salawati. Idan kuma abin ya yi tsamari dama ana tafi da mai anguwa da dagaci zai iya kaiwa rahoto ga hakiminsa, wanda kuma idan har turjiya ta kai turjiya masu martaba sarakanmu guda 5 a jihar Jigawa ba sa ƙasa a gwiwa duk sanda aka samu irin wannan matsala. A wannan zagaye cikin ikon Allah duka waɗannan mutane da na gaya miki kowa ya taka rawar gani kuma shi yasa aka samu nasarar da aka samu.
Wanne jan hankali za a ƙara yi ga al'umma na cewar wannan fa alluran rigakafi da ake yi ba wai dan a cutar da ƴaƴansu bane ba, dan a taimaka wa al'umma ne baki ɗayanta.
Har yanzu dai ba za mu gaji da kiran jama'a akan cewa lalle ya kamata a karbi wannan sinadari na rigakafin cutar polio ba. Akwai a wannan zagayen mai martaba sarkin wani yanki na wannan jiha ya ɗauko limaminsa na wannan masarautar gaba ɗaya yake huduba akan mai addini ya ce akan rigakafin cututtuka ba iya rigakafin cutar shan inna ba. Saboda haka muna da gado tun daga addini cewa ba matsala ba ce kuma ba wai tawaye ne ga addinin ba mutum ya yi rigakafi ga ƴaƴansa ko kuma zuwa ma har matansa saboda waɗansu cututtuka da ka iya tasowa. Kuma jama'a kada su manta cewa ita wannan cuta ta polio gaskiya ce kuma cuta ce mai nakasa jiki, hannu da ƙafa yakan shanye, wanda kuma a duniyan nan ta yanzu mai lafiya ma ya yi cika misali wajen sana'a da neman abin da zai kai bakinsa da rike iyalinsa. To ballantana a ce mutum ya yi sakacin da ɗansa ko ƴarsa ko wani ɗan uwansa ko wani nasa ya samu nakasa har ya girma, kin ga karatunsa zai samu matsala wataƙila sana'a. Kuma musamman ga ƴaƴa mata idan har ƙashin kwankwasansu ya karkace, to wajen haihuwa ma an samu matsala, kin ga matsalar auratayya da sauransu duka ta shigo.
Dr. Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar ma an sami nasarar cimma yara kashi 99 ne cikin kashi 100 yayin rigakafin cutar shan inna na watan Janairu da ya gabata, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
A hukumance, ofishin kiwon lafiyar matakin farko na jiha ya tabbatar da sakamakon shan rigakafin cutar shan inna da ta gabata a cikin sabuwar shekara ta 2017 da kashi 99 cikin 100 na yawan ƙananan yara suka amfana da wannan shan, da likitoci baki ɗaya suka ce sun gamsu da wannan sakamako. Malam Idris Abdu, malamin waye kai a hukumar kare lafiya ta jiha DRSP.
To alhamdulillahi yaran da muke tsammani mu yi ma wannan rigakafi mun yi ma yawancinsu, ɗan ƙalilan ne wanda ba mu samu ba, saboda shine wanda a turanci ake cewa 99% kenan. A cikin yaro 100 mun yi ma yaro 100 ba ɗaya aiki na wannan rigakafi kenan. Kun ga bisa kan haka sai mu ce mun cimma gurinmu bisa kan wannan shaushawa. Makasudin wannan aiki da muke yi, kun san da lalle Niger mun samu ma takardar yabo ta cewa mun rabu da wannan cuta ta tashan inna. Amma ganin makwabciyar ƙasa wannan ta Nigeria, wato Sokoto da wannan Maiduguri, bisa kan bincike da ake yi, kun san yanzu ita wannan polio ɗin ilimi ya nuna cewa har cikin ruwan dauda cikin ƙazamta ana samunta. A Niger muna ta wannan binciken na cikin ƙazamta, a yanzu ba mu same ta ba, amma a Sokoto da aka yi wannan bincike cikin ruwan ƙazamta an iske wannan ƙwayoyin masu sa polio a cikin wannan ruwa. Shi yasa muka tashi tsaye muka ce wannan ma shekara za mu dan yin kamar makariya ce muke yi, tunda an same shi can muna tsoron ya samu yaran mu. Shi yasa muka ƙara yi ma wannan yaran namu rigakafi na wannan cutar shan inna.
Sai dai koda ana magani kai na ƙaba, akan samu waɗansu masu gidaje da za a ce har yanzu ba su fahimta ba da ita wannan shan rigakafi bayan matsalolin da Idris Abdu ya ce suna fuskanta.
Muna samun 'yan matsaloli tare da waɗansu wanda har yanzu dai Allah bai sa suka fahimci nihinmu ba, sun kawo cewa watakila ga inda dai muke ji wanda ke hawan tudun naki suna cewa zagayen yayi yawa, suna ganin ga lissahin su magani ya ma yara yawa. Sannan kuma dalilan da suke bada waɗansu matan in ka iske su sai su ce a ba samu umarni ba ga mazajen su na su bada yara a yi masa wannan rigakafi. Wanga gami ma mun samu ɗan ƙalilan mutane wanda suka ɗan nuna ba su yarda, amma dangance da akwai komiti mai kula da wannan matsalai sun bi gidajen inda aka nuna cewa ba a yarda a ba yara ba, sun ciwo kan waɗansu an ba yaran, waɗansu kuma har yau dai ga inda muke wannan hira tamu yanzu dai ana nan bayan su ana lallashin su dan su ba da yara a yi masu wannan rigakafi.
Malam Idris Abdu, malamin waye kai kenan a Jersey, Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani daga Maradi Jamhuriyar Niger. Sama da yara miliyan 1,200 za su amfana da maganin tsutsar ciki da sauran magunguna masu kawar da cututtuka a ciki daban-daban a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da cikakken rahoto.
Kimanin yara miliyan 1,200 ne za su amfana da maganin tsutsan ciki kyauta a jihar Bauchi, dangane an rage yawan matsalolin ciwon ciki da sauran cututtuka da suka shafi cikin ƙananan yara. Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa shine ya karbi tallafin maganin daga kungiyar MCSP masu lura da lafiyan yara da mata masu juna.
Su kuma su ba da haɗin kai tabbatar cewa yaran mu na Bauchi State cikin ikon Allah tsare da su daga wannan cuta mai nakasa mutane. Tabbatar cewa duk irin wannan abu gwamnati tana yi ne saboda mutane. Ku kuma muna so su zo su yi amfani da wannan abu. Kar mu ce za mu je ana kashe makudan kudade ana shiga gida-gida ana alluran polio mutane su ce ba su ba da yaran su ba. Kada mu je mu sassaka wannan centers namu na MNCH week ko wani sako na Bauchi State a ce kuma mutane ba su fito sun shiga jira wannan abu ba. Gwamnati take ba mutane na cewa me yayi zan muku so muna so abin ya juya mutane su fara zuwa wajen mu suna cewa ba yau yaro na rigakafi ba, ina so a tabbatar an yi yaro na rigakafi. To abin da muke so abin ya juya kenan shine abin da muke cewa demand creation. To wannan duk muna yin shi ne saboda al'umma, in mutane ba su san amfani da shi ba kaga bai da amfani.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko a lokacin da yake karban magungunan katon 24 ta hannun Malam Ahmad Muhammad na iya shine ya mika maganin a ofishin su da ke nan Bauchi.
Ni ne shugaba na wannan kungiya ta kyautata lafiyar mata da yara wanda take samun tallafi daga ma'aikatan harkokin kasashen waje na gwamnatin Amerika. Muna aiki ne akan rigakafi na yau da kullum kuma muna taimakon jihar Bauchi da Sokoto da kuma Najeriya gabaki daya, muna da wakilci a Abuja. Magani da aka karbo yana ɗaya daga cikin rigakafi na yara wanda ake bayarwa lokaci bayan lokaci saboda tsutsan ciki. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bayarwa tare da wasu abubuwa daban masu muhimmanci banda alluran rigakafi. Abin da yasa kaga ake karfafawa batun bada maganin tsutsan ciki shine yara da suke ƙasa da shekara 5 tsutsan ciki yana ɗaya daga cikin dalilan da yake hana su girma. In yayi nisa yakan shanye jinin yaro sannan ya maida shi yana da rauni yanda sauran wasu cututtuka za su kama shi.
Malam Ahmad Muhammad na iya kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina ta bullo da sabbin dabarun samar da ingantaccen abinci ga ƙananan yara don tabbatar da dorewar shirin nan na samar wa yara ingantaccen abinci mai gina jiki a ƙoƙarin ganin an shawo kan matsalar tamowa a faɗin jihar. Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarshen rahoto.
Shugaban sashin lafiya na ƙaramar hukumar Alhaji Hamisu Lawan Katsina ne ya bayyana haka yayin da babban jami'in shirin samar da ingantaccen abinci na arewacin Najeriya wato WIN Dr. Muhammad Liman ya jagoranci manema labarai zuwa cibiyar bayar da magunguna ta garin Bugaje don ganin yadda shirin ke tafiya.
Alal hakika ƙaramar hukumar Jibiya tana ba da muhimmiyar gudunmawa. Na farko in muka diba ta hanyar karamar hukumar ne da take abuna din jiha tana bada annan kudi 250,000 domin ta hiyar da wannan aiki na shi wannan aikin tamuwa. Kuma akwai effort na ma'aikatan mu shi kanshi bangaren effort na local government ne domin muna zuwa akwai technical support wanda duk inda ake wannan abuna din ana bada shi ma yana daya daga cikin support wanda karamar hukuma ke bada. sannan kuma duk sadda muka samu gap wanda cewa wa'annan kudi ko muna ci gaba da tahiya kila kudin nan suka kare kila akwai saboda target na ta karuwa target din nan mostly abin da ya san yake karuwa saboda services din da muke bada wasu kananan hukumomi na su ba su bada irin wannan kuma akwai muna makwabtaka da jamhuriyar Niger da kuma Zamfara saboda haka dole muna iya estimating zamu kashe kila 100 kaga mun kashe 300 saboda haka to wannan gap din karamar hukuma ita take tabbatar da bada wannan
ya zuwa yanzu daga aka fara wannan aikin kamar yara nawa suka zo wannan center domin neman taimako
a wannan center kusan kullun karuwa suke a da muna farawa da zaka ga cewa kamar yara 50 ko 60 sadda muka fara a cikin 2014 zaga duk sadda sati zaga yaran da muke abunan ba su wuce 100 ba amma yanzu bisa ga yadda Allah daga 250 ne muke farawa ma zaka ga zuwa 300 kusan kun yanzu zaka tabbatar da cewa tunda wa'ancin wa'anda ke waiting zaga suna daya daga cikin abunan da
wannan shiri zai kare kusan shekara mai zuwa wannan shiri karamar hukuma ka tai na ganin dorewar wannan shiri bayan wannan kungiya take ba da tallafi ta tafi
a wannan karamar hukuma mun yi kyakkyawan shiri dai daga cikin shirin da muka yi na farko cewa duk wanda ke baka gudunmuwa to wata rana kila sai ya kasa ko kuma ya tafi a baka to bugasan cewa wannan muka yi ga cewa akwai kungiyoyi na asibitoci wanda kungiyoyin na asibitoci suna da muhimmanci muka farfado da su zaga akwai mataki akwai abubuwa da suka yi da yawa wasu ma hagina asibiti suka yi da kansu to kun ga idan suka tafi sannan kuma muka yi na gunduma muka yi kungiya ta gunduma daga kungiya ta gunduma kuma za mu yi ta karamar hukuma da izinin Allah kafin karshen Januwari din nan
su wani ayyuka za su yi wa nan kungiyoyi
wannan ayyuka duk sadda yawanci za ga jiha tana bada kaman wannan gudunma amma gudunmar da take bada na sayan irin magungunan nan ne to amma yawanci bada shi kanshi maganin to da muka ga cewa yawanci bada maganin kowane lokaci za a ita kawa ana gwada mutane ana ba su abincin da za su ba yara to kusan ba mu taimaka musu ba in muka dore kan haka gara muna da dukkan wasu albarkacin kasa wanda zamu iya samu wanda zamu yi demonstrating mu koyar da su anan yau yadda za a sarrafa irin abubuwan da ake samu a kowace yanki mu yi amfani da shi mu koyar da su sannan in suka koyi irin wannan abun din kun ga wannan tamawar da yawanci wata rana za ta zama to sai labari
Alhaji Hamisu Lawan Katsina ya ce fito da wannan dabara za ta haifar da dorewar shirin ko bayan sun daina samun tallafi daga shirin samar da ingantaccen abincin na arewacin Najeriya wato WIN wanda ke karkashin kungiyar Save the Children Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga birnin Katsina Diko Ibrahim Alfa Ahmed gare ka
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice ofishin kwamishinan kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira gwamnatocin Sudan ta Kudu da na Kenya da su bayyana makomar wasu 'yan ƙasar ta Sudan su biyu da aka sace a Nairobi ƙasar Kenya a cikin watan jiya. Tun dai da aka sace mutanen biyu 'yan ƙasar ta Sudan ta Kudu waɗanda sanannu ne a fannin fafutuka da kare haƙƙin bil'adama wato Dong Samuel Luwak wanda aka bashi mafaka a kasar Kenya shi da Agri Ezibon shugaban kungiyar adawa ta SPLM mutanen biyu suka bace barkawo yanzu ba labarin su wata tawagar kwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sun imani cewa bace waɗannan mutane na da hannun jami'an tsaron kasashen biyu yanzu haka dai kasar Pakistan ta kulle bakin iyakarta da kasar Afghanistan kuma ta cika shimakil da sojoji wanda ta yi amfani da su wajen fatattakan 'yan ta'addan ƙasar da ke wannan bakin iyakar. Rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan matakin ƙasar ta Pakistan ta yi nasarar kashe sama da 'yan ta'adda su 100 ta kuma yi haka ne domin mayar da martani ga mummunan harin ƙunar bakin wake da aka yi cikin ƙasar kwanan nan. Wannan harin 'yan ƙunar bakin waken da suka kai shi ne ƙasashen biyu irinsa mafi muni da suka taɓa gani kungiyar IS ta ɗauki alhakin kaiwa a kwanakin nan. Rahotanni sun bayyana cewa biyo bayan dokar da ƙasar Amurka ta kafa game da bakin haure ya sa makwabciyarta ƙasar Canada wannan lamari ya shafe ta. domin ko an ga da yawan bakin haure na ta tsallakawa daga Amurka zuwa kasar ta Canada ba bisa ka'ida ba.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Lisa Filhashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.